أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu na kusa da na nisa, ina muku sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasar littafin diwani na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda muna nan a cikin wannan diwani na farko na tasirul usuli ila hadratir rasul, wanda azamu tashi a ainihin farkon harful dadi, afwan harful ba'i, harful fa'i ko zamu tashi farkon harful fa'i, harafi na fa'un, wanda shi radiyallahu anhu yake cewa harful fa'i, harafi kinan na fa'i. Fa ahlan bi shahrin qad ata bil mukhassasi Muhammad Abdullah sirril muhassasi, shi wace fa ahlan lale maraba bisharin da wata kwada ata wanda yazo bil mukhassasi da abun kibancewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wane ne wanda yazo? Shine ce Muhammad, shine annabi Muhammad Abdullah ba wannan na Allah. Sirril mumahhasi, sirri wanda yake sirri na al mumahhasi, abun tsalkakewa ko kace na tsantsa. Shi wace fa ahlan lale maraba bisharin da wata qara'ata wanda yazo bil mukhassasi da abun kibancewa al mukhassasu kinan manzo Allah kinan su shine al mukhassas, wato shine yana nufin watan Rabiul Awwal kinan, yana murna ne da farin cikin zuwan watan Rabiul Awwal wanda aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi. To shine fa ahlan lale maraba bisharin da wata, shine watan Rabiul Awwal qara'ata wannan watan nan da yazo bil mukhassasi da al mukhassasu shine manzo Allah kinan sallallahu alaihi wasallam abun kibancewa ko da darajoji wanda Allah ya mashi wanda bai yi makowa ba. To shine sai ya ce wane ne? Wato shine Muhammad Abdullah, wannan almuhassasi wanda Allah ke bace shine Muhammadu bawan Allah din nan, wato shine cikakken bawan Allah na wanda shine shugaban bayan Allah baki dai ko, to shine wanda yake bawan Allah na gaskiya shine Muhammadu Abdullah, Muhammadu wanda yake wato Muhammad Abdullah shine Muhammadu bawan Allah. Sirri wanda yake sirri na almuhassasi, wato na tsantsa ko kace almuhassasi abun tsalkakewa, wato sirrin nan da yake tatacce tsalkakacce wanda Allah madaukakin sarki ya tsalkake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga dukkan wata na kasa. Laqad jala qawlan qabla al-kawni fi al-ghaibi wahdahu bi izzin wa tashrifin wa sirrin mumahhasin, zaka ji amma suna fasara ko Muhammad Abdullah sirrin mumahhasin, shi sirrin abun tsalkakewa din nan, wato wai sirrin Allah abun tsalkakewa, tunda Allah shine abun tsalkakewa ko duka dai ana fasara da hakan. Yace laqad jala haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagaya qabla al-kawni tun gabanin halitta, ya zagaya fi al-ghaibi a cikin gaibi na Allah subhanahu wata'ala, wahdahu yana shi kadai, bi izzin da buwaya, wata shirifin da daukaka, wa sirrin da wani irin sirri mukhassasi abun kebancewa. Wato yace laqad jala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqa ya zagaya qabla al-kawni gabanin halitta baki dai fi al-ghaibi a cikin gaibi na Allah, wahdahu yana shi kadai, wato shine zazzagayawa ko wanda tun halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ginshiki yana haske zuwa halitta hasken shi a dauko shi a sanya cikin annabi Adamu zuwa har dai zuwa ainihin yahuwa shi, duka dai yana magana asulin halitta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wai ainihin haihuwa shi na bashariya ba, irin wannan na dan Adam ba, shi yake ni a asulin halitta din, to yace manzo Allah hakika zazzagaya tun gabanin halitta din fil gaibi a cikin gaibi na Allah, wahdahu shi kadai bi izzin kuma da girma, bawe ba da girman shi sallallahu alaihi wasallama, wato yana da matsayi mai girma kina wajen Allah, haka yake shi da bi'izzin da buwaye shi, wata shirifin da kuma daukakar shi, wa sirrin da kuma wani irin sirri da yake dauke da shi mukhassasi wanda yake abun kebancewa. Tasattara fil albasi fal kaunu kulluhu mazahiru albasi li hadha al mukhassasi, tasattara shi wace manzo Allah ya buya, fil albasi a cikin suturu, falkaunu dukkan halitta kullu dukanta mazahiru albasin mabayyanar watan wannan sutura ce mabayyanar sutura ce li hadhal mukhassasi ga wannan abun kibancewa wato yace ta sattara manzo Allah ya buya fil albasi a cikin suturu don haka falkaunu ita halitta kullu dukanta mazahiru albasin mabayyanar watan sutura ce li hadhal mukhassasi ga wannan abun kibancewa wato shine manzo Allah sallama ya buya tun daga wancan da mun ka ambata da su din ku na sashi cikin tsatson wannan ya koma cikin tsatson wannan in zai wuce ya koma annabawa da mutanen kirki dai to kaga ya tabbuya a cikin suturu kenan sannan kuma da cansar da aka halice shi ma a ginshiki ko yana haske ko yana duka dai halittar da Allah subhanahu wataala yi to shine yace to manzo Allah ya zama haka nan din ya buya a cikin wadanda suturu shine ma'anar suturu din wadannan suturu din wadanda Allah madaukin sarki watan ya halice manzo Allah sallama da matsayin shi da shiya to sai yace duk halitta gaba daya mabayyana ce ta wannan watan sura din wato ma'ana shine halitta gaba daya duka tasrifin ta da sirrin manzo Allah ne sallama albarkan manzo Allah ne sallama duka al'amuran suke gudana a cikin halitta baki daya kaga kenan ita halitta ta zama mabayyana ce a bayyane amma a badini a boye to fa manzo Allah ne sallama da sirrin sa ne da albarka shi ne da matsayin shi ne sauran abubuwan da suke gudana a cikin halitta din an fahimta to shine falkon halitta kullu dukanta mazahiru albasin mabayyana shi ta wannan sutura wanda manzo Allah ya buya a ciki din li hadhal mukhassasi ga wannan abun kibancewa din saboda haka shine sirrin anan zahiri dai ana ganin halittu ga sunan a zahiri a bayyane amma me ke tafiyar da su wa da al'amuran tasrifin su duka sirrin manzo Allah ne sallama watan Allah subhanahu wataala da ya bashi wannan matsayi wanda yake gudanar da al'amura watan amma sai yasa manzo Allah sallama a wasida shine sirri wanda dukkan al'amuran suke gudana din albarkacin shi yake gudana تدور في الأطوار إذ كان وحده تنكر عن عين البصير المفخص يتي تدور من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ججويا في الأطوار أتكين زامنا إذ كان وحده لوك أشين ديكا سنشيشي كدي تنكر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بويا وتحقيق أنا من ذا الله تحبوي شين تنكر حقيق أنا من ذا الله يا بويا عن عين البصير دق إجير من بصيرة عارفكنا المفخص ما يسألنا بنشكي wato yace da wannan manzo Allah sallama ya wato ya jijjuya fil adwar a cikin zamunna ko dai ka bayani mu da gabatar zamani dai bayan zamani al'amuran suke ta gudana is kana wahdahu lokacin da ya kasance yana shi kadai saboda haka lokacin ya zama shi kadai ne wanda Allah ya halitta kamin halitta sauran halitta to ya zagaya a cikin zamunna daban-daban tana kalmar manzo Allah hakikanin shi ta buya an aidil basir daga ijir mai basira shine duk wanda yake arifi to haƙiƙanin manzo Allah sallama gaba daya to ya buya bai isa san haƙiƙanin ya daraja manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine al-ainul basirin daga ijira mai basira al-mufakkis mai tsananin bincike to haƙiƙanin manzo Allah arsketa ta yi ƙarfin haka nan fa ahlan wa sahlan marhaban thumma marhaban mata jaa al-makhsus sirrin mukhassirin wa mukhlisi yace fa ahlan kai lale maraba wa ahlan lale maraba marhaban maraba thumma marhaban sannan maraba mata ja anal makhsusu lokacin da abun kibancewa dinnan ya zo mana sirri wanda yake shine sirri na wa mukhlisi kuma shine mai tsamo ne wato yana nufin yana murna da farin ciki na samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa ahlan wa sahlan marhaban thumma marhaba duka kaga jira wadannan dana murna da farin ciki da jin dadi ko to shine fa ahlan lale maraba wa sahlan lale lale marhaban maraba maraba thumma marhaban sannan maraba duk me ya kawo maraba yace mata ja anal makhsusu lokacin da abun kibancewa dinnan da ya zo mana sirri na wa mukhlisi mai tsarkake ni to maraba da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka same shi muka samu wannan alkhairi o hanne ko nafsi thumma yawmi wa shahrahu kaza baladan qarmasahu khairu akhmasi yace o hanne ko nafsi ina wa raina watan ina taya raina murna thumma yawmi sannan yini na shine rigina al'atanin kenan wanda aka haima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi wa shaharahu da watan shine watan Rabiul Awwal duk ina taya raina murna da samun haka din kaza baladan haka ne ina yima gari maraba kaza baladan ko kaza baladun za ka ga rubuta kaza baladun to amma zai dauka kaza baladan haka ne ina wa garin nan wato ina wa gari murna qad masahu khairu akhmasi wanda fiyayyan ta kon kafa ya taka shi kaga ko a garin Makka ko a garin Madina duka dai in ma ba su ba kai ko da wani wuri gari ne wanda manzo Allah sallama ya tafi a garin to wanda ya taka shi to shi wacce yana ma wannan gari murna da farin ciki saboda ya samu manzo Allah ya taka cikin ƙasa ta Allahu Akbar shehu kina radiyallahu shi duk abin da ya taba samu saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shehu fa dadin shi yana gurge shi wannan abu yana ganin sha'awa tai sai ya jima ina dai a ci shi ne haka yake ji shine uhan duk nafsi ina ware ina murna da farin ciki ina taya karena murna sun bayomi sannan yini na shine yana alhami ri ina attene saboda shi shehu yake ji saboda wannan daren ne aka haifi manzo wannan yini ne aka haifi manzo sallama wa shaharahu da kuma yinin shi watan shi shine watan Rabiul Awwal duk ina musu ina taya raina murna da samun haka din kaza baladan haka nan ina taya murna ga gari qarmasahu khairu khamasi wanda fiyayyan watan mataki ya taka shi sallallahu alaihi wasallam wa fihran wa abdullahi thumma aqilatan atat qawmaha bir ruhi aina tashakhusi wa fihran yace ina wa fihru murna wato abun nan kenan shine quraishu wa abdullahi haka ne ina wa abdullahi shima murna mahaifin manzo Allah kina sallama thumma aqilatan sannan mai daraja din nan ita ce sayyida amina radiyallahu anha shine aqila din gogaggiyar mai daraja shine thumma aqilatan sannan watan gogaggiyar mai darajar nan sayyida amina yana masa murna atat wanda ita ta zo da atat kauma ha ta zo wa mutanenta to shine shehu radiyallahu anhu ne zano shi fihir shine quraishu wa abdullahi da abdullahi ya ce duk yana musu murna da farin ciki thumma aqilatan sannan mai tsada darajar nan shine sayyida amina radiyallahu anhum yace atat qaumaha ta zo wa mutanen ta bir ruhi da wannan irin tsantsar ruhi ayyana tashakhusi wanda yake shine ainihin jiki baki daya wato shine yake nufin cewa ta zo wa mutanen ta da manzo Allah shine ar-ruhu din domin manzo Allah shi ma ruhullahi ne shi ko sallallahu alaihi wasallam to shine haqiqanin ruhi baki daya ma shine na gaskiya haqiqanin ruhi ayna tashakhusi kuma wanda yake shine ainihin jiki dukan jikun kunna baki daya to jiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin jiki din salatun wa taslimul ilahi biqadrihi ala almustafa wal ali bal kulli mukhlisi salatun yace salati wa taslimun da gais salatun salati wa taslimul ilahi da gaisuwa ta ubangiji su tabbata alal biqadrihi gurgurun daraja manzo sallallahu alaihi wasallam su tabbata alal mustafa bisa ga manzo Allah bun zabi wal ali da iyalan shi bal yace bari ma kai kulli mukhlisi dukkan wata mai ikhlasi mutumin da yake mai yi dan Allah ya kulli da wannan harfi shi ma da salati salati ya tabbata da gaisuwa ta ubangiji biqadrihi gurgurun yawan daraja manzo Allah din Allah ya manzo Allah salati adina haka nan su tabbata alal mustafa bisa ga wannan manzo Allah bun zabi wal ali da iyale bal kai yace bari ma kulli mukhlisi dukkan mai ikhlasi dukkan mutumin jirki mutumin Allah mai yi dan Allah shi ma gaisuwa ta tabbata gare shi harfu badi harfi kenan na badun damintu li khairil khalqi aini safa'i safa'a widadin ma safa'i thana'i yace damintu na lamunci safa'a widadin tsalkakakken soyayya ma safa'i thana'i tare da tsalkakakken yabona li khairil khalqi gafiyayyan halitta aini safa'i wanda yake shine ainihin tsalkaka din wato yace na lamunci ma'anar lamunci wa din wai na bayar shine ma'ana na bayar da kana ai fasara kace damintu na bayar da safa'a widadin tsalkakakkiyar soyayya ta ga manzo sallama ma safa'i thana'i da kuma tare da tsalkakakken yabona na ba da shi gaba ɗaya da khairul khalqi gafiyayyan halitta shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aini safa'i wanda yake shine ainihin tsalkaka din baki daya fa unsi wa ruhi idzan zakartu muhammadan abal kawni bahra lijudi aini safa'i fa unsi yace e bi warkewata wa ruhi da hutawata dukkan su in zakartu muhammadan idan na ambaci manzo Allah na suke da na ambaci manzo Allah na ebe kiwata take na watan hutawata take cikin ambaton manzo Allah sai in ji na sabon shadi da natsuwa manzo Allah din na abal kawai wanda yake shine asalin halitta baharul juri kogi na baiwa aina sakai wanda yake shine ainihin kyauta shine ainihin tsantsar kyauta da baiwa jamilul muhayya ma'dinul khair kamilun jalilun azimul khuluq rabbul liwa'i yace jamilul muhayya mai kyawun fuska manzo Allah kina sallama ma'adinul khairi watan baramuna alkhairi wanda a cikin shi ne dukkan alkhairi suke ake samu alkhairi baki da ko yan ce ma'adini kaga shine wurin gino ma'adinai ko su zinar azufa mai jini sauran to shi manzo Allah shine ma'adini na alkhairi baramuni na alkhairi duk wani alkhairi a cikin manzo Allah ke samun shi shine ma'adinul khairi baramuna alkhairi kamilun manzo Allah wanda yake cikakke jalilun manzo Allah mai girman daraja azimul khulqi mai girman dabi'u ko wai inda kala khulqin azim shine azimul khulqi mai girman dabi'u rabbul liwa'i ma abucin liwa'ul hamdi wato shine wanda yake facewa wa bi yadi liwa alhamdi gare ni dai ga hannuna ne tutar nan ta godiya ran tashi alkiyama a gare ni take to shine rabbul liwa'i ma abucin tutar godiya rasulun aminun ajmalun nasi suratan wa akmaluhum fi shiddatin wa rakha'i rasulun shi manzo ne shi aminun amintacce ne na Allah ajmalun nasi mafi kyawun mutane ne shi suratan a wajen sura wa akmaluhum kuma shine mafi cikar su fi shiddatin a cikin tsanani wa rakha'i da kuma cikin yalwa wato manzo Allah shine manzo ne shi kuma amintacce ne na Allah aminun ne shi ya hawurin su kan su mutane ma ya su kan su kafir maka su mashi lakabi da Muhammadul Amin ko yawa saboda amincin nashi din to amin amintacce ne na Allah ajmalun nasi suratan shine mafi kyan mutane wajen sura duk duniya da lahira ba ta bayan wani mutum mai kyau kawar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan wa akmaluhum shine mafi cikar mutane fi shiddati a cikin tsanani wa rakha'ida yalwa idan manzo Allah sallama yana cikin azumi misali a ce ya jira kullun azumi yake ko menene yana nan cikin kamala tai bai canzawa ko a ce ana cikin yakoka ana cikin abuwa na rashin natsuwa da an ka samu ga lokacin da kafirai suka samu musulmai gaba kaga ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani lokaci al'umma ta yake kallo kada wani abu mai cutarwa ya same shi su daga makiyan su to duk da haka nan in ka manzo Allah cikin natsuwa yake cikin kamilanci ba ka ganin na ƙasa ko ga shi hankali ya tashi ko ya mace a'a manzo Allah ba kai yake ba ko a cikin tsanani ko a cikin yalwa duk ɗaya ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko da a sura ta jiki kaga mutun ya manzo Allah ya rama don yawan azumi misali ba ya rama yana ne yadda yake sallallahu alaihi wasallam to shine mafi cikar su fi shi jita a cikin tsanani wa rakha'ida kuma yalwa shi yasa kaga wato wani akwai wani Sheikh Muhammad Alawi Al-Maliki ya yi littafi mai suna Muhammadun al-Insanul Kamil manzo Allah sallama shine cikakken mutun shine cikakken mutun taraqqiyan mustahilan li ghairihi dana fatadalla ni la khairihi ba'i yace taraqqa manzo Allah sallama ya hawo matsayi ruqiyan matsayi wanda mustahilan ya koru li ghairihi ga wanin shi dana ya kusanta zuwa ga Allah fatadalla ya ƙara kusanta zuwa ga Allah nila an bashi khairu hibai mafi alkhairin kyauta wato yace manzo Allah ya taraka ya hawa saman muqamai da matsayi wanda Allah ya bashi wanda bai zai taba yiwa ba ya koru a ce ga wani wai zai cimma wannan muqamin ya koru bai taba zai taba yiwa ba saboda me saboda shine ma'anar taraka ruqiyan mustahilan li ghairihi ya kusanta da nafata talla ko sun daga shi alqurani ne Allah madauki yake ke fada cewa yana cewa summa dana fasadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha to shine dana ya kusanta ga ubangiji madaukin sarki amma kusanci ba irin na dani da kai ba wanda ga ni nan gehe kai ga kake a ba haka ne ba Allah madaukin sarki shi bai da makani bai da zamani ma'ana ka kebance Allah ka ce wuri kaza yake ko da sura ta jiki a ce wai Allah nan ne manzo Allah yana nan a'a wannan dai wani abu ne wanda tadalidin nan muqami ne wanda yake dai ba manzo Allah sallama shi kadai ne san abin da ya faru shi kadai sai wannan matsayi amma matsayi ne mai girma wanda ba za a iya fahimtar hakikanin menene wannan tadalidin nan ba kusantan nan da na fatadalla ya kusanta ya saki kusanta fa kana qaba qausaini aw adna subhanallah nila an ba manzo Allah khairu hibai mafi alkhairin kyauta baki din ma'ana duk wani alkhairi na duniya da lahira an bashi kuma tara ƙaruƙiyan din nan ne in ma kace ka dauko shi kace ha wanda anka yi ta sama ai yanzu duk ɗaya ne dai ko yawa yanzu duk ɗaya ne tara ƙaruƙiyan ai inda manzo Allah ya hawa ai kaga wanda ba zai ta ya haucan wannan wuri ba ko tunda sirri ne daga shi sai Allah subhanahu wataala wannan kuma ba yana gwada mu Allah madaukin sarki yana sama bane domin yanda Allah madaukin sarki ya gana da manzo Allah sallama a can sama to anan ƙasa kuma ya gana da annabi Musa alaihi salatu wassalamu kuma ba cewa zakai Allah ne kuma ya jido daga can ba ya dawo nan ba ko subhanahu wataala ya fi ƙarfi a kebance shi da wuri ra'a rabbahu haqqan bi'aynin wa suratin wa kullun siwa hadha wara'a wara'i yace ra'a rabbahu manzo Allah sallama ya ga ubangijin shi kaga da akai isra'i da mi'raji da manzo Allah sallama manzo Allah ya ga tunda ayar wannan daren ne ya samu kamin summa da nafata dalla din ku fa kana qaba qausaini aw adna din to shine yace daga cikin abinda manzo Allah sallama ya samu na daraja ra'a rabbahu haqiqa ya ga ubangijin shi haqqan tabbas yanke bi ainin da ijiya ta shi manzo Allah da sallama din wa suratin da kuma surar jiki ne bai canza ya zama waharam irin waharam Musa sai ka ba bai fadi su ba da jikin shi da surar jiki ne ya gani kuma da ruhi ne ya gashi da jiki ne da ruhi ne ba wai ainihin ruhin shi ne kullum ya gashi ba bi ainin da ijiya shi wa suratin da kuma surar jikin shi shi manzo Allah da sallama yace wa kullun kowanne daga cikin halitta saiwa hadha banda wannan shugaba manzo Allah kina sallama wara a wara yana bayan baya saboda haka manzo Allah sallama shine shugaba shi dai gaba shi kowa ce halitta tana bayan shi ga samu wannan matsayi wa ita nan tunda annabi Musa ma alayhi salatu wassalam ya nemi ya samu ko amma bai samu ba wannan shine wannan ganin Allah subhanahu wataala da yayi kar mu manta an ruwaito shi da yawa daga cikin sahabbai irin su sayyidina Abdullah ibn Abbas da sauran sahabbai da dama da kuma wasu daga cikin tabi'ai da sauran malamai da suka biyo baya duka waɗanda sun ga tafi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah wanda sayyidina Abdullah ibn Abbas kaga shi yake cewa ra'ahu har sai dunin fashin shi ya dauki an ruwaito haka da maga Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma yayi haka din yana ra'ahu din numfashi ya dauki to duk da yake tare da kuma cewa cikin sahabbai an samu waɗansu kuma waɗansu suka ce a'a bai ga Allah subhanahu wataala ba mala'ika Jibril da ya gani to wannan an samu shi ma daga cikin wasu daga cikin sahabbai to amma dai wannan fadin bayanin shi dai sai in Allah ya nuna mana mun shiga cikin karatu littafin Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil mustafa ne Imam Al-Qadhi yal insha Allah za a ji fadin bayani akan wannan din amma dai daga cikin sahabbai an samu wanda suka tafi akan cewa bai gani ba kuma aka samu wanda suka tafi akan cewa a tabbas ya gani din to amma dai Shehu radiyallahu anhu shi kuma yana bangaren waɗanda suka ga manzo Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ya ga Allah subhanahu wa ta'ala Shehu akan wannan ya tafi din to shine rabbuhu ya ga ubangiji ne haqqan bisa ga tabbas bi ainin da ijiye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din wa suratin da kuma surata shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam wa kullun kowanne daga cikin halitta saiwa hadha banda wannan shugaba manzo Allah kina sallama wara a wara yana bayan baya wa shine ya cimma wannan muqami ya same shi wannan shi yasa wasu malamai suke ganin cewa zaka ji wasu na cewa wa kullun siwa wa kullun wai kowanne daga cikin wani zance siwa hadha in ba wannan ba wara'i wara'i yana bayan baya wai ma'ana kenan yana rufin wannan magana ita ya dauka ya aje waccan magana wadda take cewa bai ga Allah din ba wallahi wa alam nabiyyun atana shafi'an dha sakinatin rahiman aziman za hudan wa wala'i nabiyyun shi annabi ne shi atana yazo mana shafi'an yana mai ceto gare mu za sakinatin yana ma'abuci na tsowa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-sakina din nan zai dauka hawan irin matsayi ne ko tunda saukan ma da ita Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah ne sai mene ne sakina din a janibin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam amma dai in zaka fassara kawai fassara sai ka ce za sakinatin ma'abuci na tsowa ko na tsowa kabbata haka nan manzo Allah to shine shugaban masu na tsowa baki dai gare shi ake koyon irin isa na tsowa din rahiman kuma manzo Allah mai jin kainin tausayi aziman mai girman daraja ne shi zahudan manzo Allah ma'abuci shiriya ne wa wala'i da kuma walici wato wa wala'i din nan zai dauka wa wala'i da waliyantaka duk dai ne ai waliyin ne koko wai ma'ana shine walici tunda ai su ne daga karkashin su ne ake samun walitanka ko kuma kana cewa wa wala'i da walici wai shine uban gida shine shugaba na duk halitta baki daya wa wala'i kenan wa wala'i kuma zai dauka da soyayya shine wanda cancanta da aso shi ko to duk zai iya dauka shine rahiman mai jin kai aziman mai girma zahudan ma'abucin shiriya wa wala'i da kuma watan walici ko kace wa wala'i da kuma cancanta soyayya sallallahu alaihi wasallam fa sab'un talat sab'an mathaniya jahratan walillahi ma aghla sifati shifai yace fa sab'un sifofi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda 7 talat ta karanta sab'an guda ayoyi guda 7 mathani abun biyantawa jahratan abayyane ka ishe yace ma walillahi daga Allah ne ma agala abun da ya tsadantar da sifofin shifa'i warkan nan ta manzo Allah kina sallama wato yace sabon sifofin manzo Allah guda 7 ana cewa wannan sifofi ne na manzo Allah sallama guda 7 wanda su ne hakikanin badinin shi sallama din su ne akwai ruhi watan kasancewa shi ruhaniya te da adamiya shi da ilmin shi da annubuwa da ar-risala da al-qabdu da al-basdu to shine ma'anar guda 7 kenan su ne ake cewa su ne ma'anar wannan sabon abin da shi yake nufi wallahi alam shine ma'ana din ar-ruhu al-adamiyya al-ilmu an-nubuwa ar-risala al-qabdu al-basdu to shine ma'anar fa sab'un sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda 7 dinnan talat sun karanta sab'an ayoyin nan guda 7 masani abin biyantawa to shine fatiha kaga ai fatiha ayoyin ta guda 7 ne to kowanne ana nufin kowace aya watan kowane daga cikin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda 7 dinnan kowane sifa daya tana tare da wata aya daya daga cikin fatiha din to kaga fasabun guda 7 ne talat sun ka bi shine fasabun sifofin manzo Allah guda 7 talat tana bima sab'an watan ayoyin nan guda 7 masani abun biyantawa jaharata a bayyane suna bi musu an fahimta suna shine talat suna bi musu walillahi ma agala daga Allah ne ma agala mamakin abun da tsadantar da sifati shifa'i sifofin warakan nan tawa shine manzo Allah sallama fa sallallahu alaihi Allah fi kulli tarfatin adid alhasa war ramli wa fa munai fa sallallahu alaihi Allah Allah ya salati gare shi bi kulli tarfatin a cikin dukan kyautawar ido adid alhasa adadin yawan tsakuwa ma'ana Allah ya manzo Allah salati adadin yawan tsakuwa wa ramli da rairayi duk adadin yawan rairan duniya Allah ya wa annabi salati haka nan wabqa munai duk watan daidai da guri na to Allah ya wa manzo Allah sallama salati duk daidai guri da nake haka haka din ويعطيه مني كل وقت بشارة إلى أبد الآباد محض أعضائي يتي ويعطيه مني كما إنا ركو الله يبا من ويعطيه الله يباشي بشارة وتئرم بشارة مني دقريني كل وقت كوان الوقت الله يتوى من الله بشارة الله يتوى من الله بشارة دنيا دي يبونا دنك قريشي كما يتي مشاك إلى أبد الآباد حرزوا أبد الآباد mahba adai saboda tsakkiyota ta Allah to ina so Allah ya mun baiwa da kyauta da haka din yawa ga ka dauka don matsayin shehu ya isa ne yake a'a yace don tsakkiyota ta Allah nake so saboda kyauta ta Allah nake so Allah ya mana haka din ya tawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bushara da niyya da yabon da nake taya mashi da komai to ina so Allah ya mai bushara din kuma har abada abada amma mahba adai don saboda tsakkiyota ta Allah eh ba don aiki na ba don isa ta ba Allah akbar shita'i wa sayfid dara sarju madihi walastu aratta arisa qabla liqa'i shita'i yace ni lokacin sanyi na wato hunturin sanyi kenan wasa yafi da lokacin zafin bazalata addahar tsawon zamani to sardu madihi a jiranta yabo manzo Allah sallama yace ni huwa lasu aratta abisa ban kasance ina ganin rurumawa ba qabla liqa'i gabanin haduwa da shi ba wato yace shita'i wato lokacin tsananin sanyi na shine shita'u din wasa yafi da kuma lokacin zafi na addahar tsawon zamani to sardu madihi jeran ta yabo ne wai yana nufin ka gani kowane zaman da lokacin sanyi da lokacin zafi shi dai ba abin da aiki ne sai yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga kowane lokaci kina aiki ne kina kuma yace ni huwa lastu aratta abisa banga ala bangar tsayawa in huta ba an san at-ta'lis ko tsayawa a huta ko musamman irin matahi misali yana cikin halin tafiya sai ayi zango a tsaya a huta to ana ce mashi at-ta'lis ko a dan kwanta a dan ruruma dan bacci ko sai ka janci ya ruruma ko to shine wasu aratta alisa ban kasance ina ganin rurumawa ba qabla liqa'i gabanin haduwata da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba haka ni ban ga hutawa ba ai ban ga ta zama ba a'a kokarin nani dai in samu in a ce na hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban ga hutawa ba tunda ban samu na ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam bihi artaji qalbal masawi bi fadlihi mahasin ahbabin wa laila safai shawaci bihi da albarkar wannan salati kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace da albarkar manzo Allah din ne artaji nake kaunar qalbal masawi juya miyagun ayyuka na su zamo mahasin ahbabin kyawawan ayyuka irin na masoyi bi fadalihi da fadalshi Allah din wane la safai da kuma samun tsarkaka to albarkar manzo Allah nake so in samu haka din wato yace bihi da albarkar manzo Allah ne kuka ce da albarkar wannan salati din artaji nake kauna qalbal masawi canzawar miyagun ayyuka su zamo mahasin ahbabin watan kyawawan masoyi ka san masoyinka kuma sai maka abu mai kyau yayi abu mai kyau ai ya ka jin dadi kenan ko ga ya da makocin masoyinka ne kuma sai yayi abu mai kyau ka san wani lokaci ko makiyinka ne in dai kai mai adalci ne to in dai yayi abu mai kyau ai za ka dan yaba dai to balle masoyinka to ai kaga shi ya faranta rai masoyinka a ce kuma ya aikata wani abun kirki to shine yake nufin wai laifuka ne shi wai yake ce ma yake roko ga Allah madaukin sarki a canza su ba a goge su a share su gaba ɗaya ba a ba goge su zai ba a mai da su irin kyawawan ayyukan masoyi wai ma'ana shi Allah madaukin sarki ya mai da ayyukan da shi wadin irin kyawawan ayyukan masoyi da shi Allah da wadanda ya kaso wai wadanda Allah kaso to irin kyawawan ayyukan su yanda Allah ya kaje dadin su yake son su to ya juye miyagun ayyukan da su zama irin wadannan kyawawan ayyukan da masoyin na Allah Allahu akbar shine ma'anar qalbal masawi ina arbihi da shine artaji nake kaunar qalbal masawi watan canzawar miyagun ayyuka su zama mahasin ahbabin watan kyawawa irin na masoyi amma ha bi fadlihi da fadala Allah nake so in samu haka ba ran isa ta ba da fadala shi Allah nake so ya mani haka din wala ila safahi kuma nake so in samu wata tsalkaka a wajen Allah madaukin sarki to duk dai ina don albarkar manzo Allah ya so ya mani haka bihi artaji kauni khadima janabihi fa takhdimuni ahlul bara wa sama'i bihi da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam artaji nake kaunar kauni kasancewa ta khadima janabihi mai yin hidima a bangaren shi sallallahu alaihi wasallam in zama mai mishi hidima sannan fatahadimuni ahlul bara har ma'abuta halitta watan shine fatahadimuni ahlul bara ma'abuta halittar kasa wasama'i da sama fa ta hadimu ni hace mani hidima wai ina so in zama hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin haka na nima halittar samai da kasai su masu zama su mani hidima din in shauki na dalawa ai ko ai ka gani kuma yawa ai kaga wannan addu'a ta karbar shauko ya samu hidima sosai da gaske ga shuwa ga kowa shuwa sarakuna ne wane duka in kaji wani shawaraki yana shiganta kai sai sai kyale shi wanda sun kan lulluka su million sun yi mashi hidima sun girma mashi sun mutunta shi sun darjanta shi yanzu da wani wato irin shawara kan yusun zo suna su magano irin wannan to sai mi to da shine nake kaunar in zamo hadima janabi mai hidima ga bangaren shi fata hadimuni ahlul bara har halittar kasa wa sama'i da sama fata hadimuni sai mana hidima wa kawani ladal muhtari au inda rabbihi ka hadir badrin summa bai irida'i yace wa kawani haka ne ina roko saboda albaka haka nake so in zamo ladal muhtari nan gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-muhtar au inda rabbi ko kuma in zamo a can wajen ubangiji ne in zamo da matsayi ka hadiri badrin kamar wanda ya halarci yakin dan na badar summa bai irda'i sannan ko kuma in zamo sannan kamar watan wanda sun kai bai atur ridwan wanda Allah ya ce musu laqad radiyallahu anil mu'minina idh bai'unaka tahta shajarati jannat da innal ladhina yabai'unaka inna ma yabai'una Allah yadullahi fawqa aydihim shi wace to ina dai in samu wannan ne ina da saboda albarkar manzo Allah nika so in samu wannan matsayi Allah ya bani matsayi kamar ina haka din to Allah yana iya kuma ko yawa wa kawani la dal muhtari misla sihabihi wa ahbabihi aw misla ahli abai kuma shi dan karewa kasakasaci wa kawani kuma da albarkar manzo Allah nika so in kasancewa ta la dal muhtari wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zamo misla sihabihi kamar misalin sahabban shi wai inda sahabin da kowane iri ne ai kaga nan ne mutanen badar masu yakin wanda suka zo yakin badar duk Allah ya ce gafarta ya gafarta musu ko da irin in bai atur ridwan duk Allah ya ce ya yarda da su ba to shi shi wai ga cewa to ai wannan wasu ke bantutu ne ko to nan dai sahabbai ya gami duka ko ma wanda ne in dai sahabbai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya imani da manzo Allah to shi ya gama manzo Allah gashi to shi ne ya kaso ya zamo dai misalin sahabbai manzo Allah ne kaga nan ne balle ko kace ya kai kawai manzo Allah ko to ko alama bai ci haka ba to yana gurin ya zamo ladal muhtarar manzo Allah misali sahabbai misalin kamar sahabbai ne da dai ya samu haka da ji dadi wa ahbabihi yace kuma daidai in zamo kawai misalin masoya manzo Allah din na tare da shi a lokacin aw misla ahli abai ko kuma in zamo ma misalin kamar ma abuta bargodin nan Allahu akbar shi kuma ya kara kallo wata sama ya bambaro tucin sama ko yace ina dai in samu in zama kamar wadannan ahli abai din nan masu bargodin nan sune sayyidina ali sayyidina hasan da husain sayyida fatima radhiyallahu anhum ko to yace ina dai a ce ya zama kamar suwa shine ka nufin da gurin saboda albarkar manzo Allah sai in samu matsayi da dai a ce in zama haka din salatun wa taslimul ilahi bi qadrihi ala almustafa wa sahbi ahli ala'i salatu salati ya tabbata wa taslimul ilahi da gaisuwa ta Allah bi qadrihi du'a da yawan gurgurdan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su tabbata ala almustafa bisa ga manzo Allah abun zabi wa sahbi da sahabbai ahli ala'i ma abuta daukaka duka salatin Allah ya tabbata a gare su to alhamdulillah karatu ya tafi da guru saboda yan uzurin da muke da shiya za mu tsaya sai mun saki dawa insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora muna roƙon Allah ya ƙara tabbatar da mu akan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya hada mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su da mu da dukkanin masoya yan uwa baki daya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah biya mana dukkanin buƙatu min alkhairi don alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah dukkan alkhairi na duniya da lahira muna roƙon Allah ya ba mu don albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq anasir al-haq bil haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين